Kwasa, 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 Kwasa,
Nanta Bashir,
Kwasa, Kwasa, Kwasa,
Taga wana anu asama, anarawa ana damkwana, 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 Idan da kudi kazo, in babu kudi kazo, Idan da kudi kazo, in babu kudi kazo, Idan da kudi kazo kawo, in babu kudi kazo koma, Idan da kudi kazo kawo, in babu kudi kazo koma, A fita jan nake fita neman kudi kullum, Ni a fita jan nake fita neman kudi kullum, Talauci ba ma shiri fada miki kullum Ni da talauci ba ma shiri fada miki kullum Talauci ba shi da rana Talauci ba shi da rana So dai yayi min rana dan ya kashe makiyana
Kwasa 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 kwasa
Abijajan ake fita nema
daga wana hannu a sama ana rawa ana damkwana daga wana hannu a sama ana rawa ana damkwana daga wana hannu a sama ana rawa ana damkwana daga wana hannu a sama ana rawa ana damkwana idan da kudi kazo in babu kudi kazo idan da kudi kazo in babu kudi kazo idan da kudi kazo kawo babu kudi kazo koma idan da kudi kazo kawo